yarinyar mai kasar Pakistan da ƴan Taliban suka daba ba haka da ake kira Malala Yusuf ta da korin tallafa ilimin kananan mata a tarayyar Najeriya. Malala Yusuf ne ta bayyana hakan ne lokacin da ta je jihar Borno a jiya don gazanta al'ummar jihar game da abin da ke faruwa. Malala Yusuf ne ya ce ta damu kwarai game da irin abubuwan da ke faruwa a wannan shiya, musamman ma in irin wannan hare-hare da akan kai kan jama'a da kuma matsalolin da ake fuskanta na koma baya wajen harkar ilimi.
Nigeria, unfortunately, has been the country which has the most number of children out of school. And I want to make sure that my brothers and sisters in Nigeria are not neglected from the safety side.
Ta ce abin takaici tarayyar Najeriya na ci daga cikin kasashen da ke fama da matsalar rashin zuwa makarantar yara, saboda haka zan tabbatar muku ƴan uwana ba za mu yi watsi da Najeriya wajen ba da tamu gudunmawa na ganin cewa waɗannan yara sun samu ilimi.
So I'm here to speak for my Nigerian sisters and brothers to get their education, which is a way to protect their future, which is a way to protect Nigeria's future.
Ta ce na zo ne don in ma ƴan uwana magana game da batun ilimin zamani wanda shi ne zai taimaka rayuwarsu da ma rayuwar ƴan Najeriya baki ɗaya.
To support you and to stand together with you in that. This is a fight for all of us, girls all around the world. They are my sisters and I keep on fighting for them from here to stand with my sisters here. And
ta ce mun zo ne don mu taimaka muku, wannan yaƙi ne dukkaninmu a faɗin duniya, don ƴan uwana ne mata, saboda haka duk wanda ya ci gaban tsayawa na tabbatar da cewa sun samu wannan ilimi. Za mu yi ƙoƙari mu yi aiki da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganin cewa ne taimaka wa waɗannan ƴan uwan nawa. Yayin da yake mai da jawabi gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima ya ce Malala abin koyi ne ƙwarai, musamman ma ganin yadda ta zazzace wajen haɓaka harkokin ilimin mata.
It's our education that is the greatest game changer. Within a generation, the power of the kingdom can be a celebrated icon.
Ya ce batun ilimi abu ne da ke canza rayuwar mutum baki ɗaya. A cikin zamani guda za ka iya ganin ɗan talaka ya zama wani abun nuni wanda dukkaninmu biyu a nan mun isa abun misali. Don haka ilimi ita ce turban cigaban al'umma, kowane irin al'umma a duniya. Ya ce kamar mu a nan arewacin Najeriya ba mu da wani zaɓi illa mu sa jari cikin harkar ilimi ga 'ya'yanmu da matasanmu baki ɗaya, musamman batun ilimin harkokin 'ya'ya mata.
And this is why the girl child education is vitally important.
Yace yanzu akwai kusan yara miliyan 9 da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Yace miliyan 9 ya kai yawan wani karamin kasa. Wannan shi yasa batun ilimin ƴan mata ke da muhimmanci gare mu, kuma za mu ci gaba da haɓaka wannan batun harkar ilimin a duk inda muka samu kanmu.
In we talk about access to education, I will be a foreign scholar somewhere taking out the media existence, or any to those in the local government.
Ya ce in ba don damar da na samu na ilimin zamani ba, da ina nan watakila ina koyar da karatun allo ko kuma ina nan a ƙauyen Ganze ina kiwon awaki, amma wannan ilimin zamani ne ya ba mu dama muka zama abin da muka zama. A cewar gwamna Kashi Shettiman, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.